sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masararo, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Aisha Tusula ce tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Juma'a 14 ga watan Agustan shekara ta 2020. Kafin ku ji abinda muke tafi da shi ga Ibrahim da kanin labarai.
To Aisha, yanzu waɗanda suka kamu da cutar COVID-19 a duniya sun zarce miliyan 20, waɗanda cutar ta kashe kuma sun fi 759. Har yanzu ana zaman tsardar a Abidjan, cibiyar kasuwancin kasar Ivory Coast sanadiyar tazarcen da ake zargin shugaba Alassane Ouattara da niyyar yi. Sannan kasar Pakistan na shagulgulan zagayowar ranar samun yancin ta a yau din nan Juma'a tare da gangami a fadin kasar.
To kanin labaran kenan. Bayan kashin farko na labaran duniya, za a ji cewa a jihar Bauchi dake arewacin Najeriya, da sanyin safiyar yau, ƴan bindiga suka kashe dan majalisar dokokin jihar, suka kuma yi awun gaba da matansa biyu da ƴa ɗaya. Sannan idan muka tsallaka makwabciyar kasar, za a ji hukumar kula da safarar miyagun kwayoyi a jamhuriyar Nijar ta kama wasu masu safarar miyagun kwayoyi yayin da harkar ke ta'azzara a kasar. Za kuma a ji jan hankali da rundunar dakarun kasashen yankin tafkin Chadi ta yi dangane da yadda mayakan Boko Haram ke amfani da yara ƙanana a matsayin sojoji. Sannan kamar kowace Juma'a, yau ma muna tafa da shirin duniyar Amurka. Amma yanzu sai a gyara zama a kashin farko na labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Yanzu waɗanda suka kamu da cutar COVID-19 a duniya sun zarce miliyan 20, waɗanda cutar ta kashe kuma sun fi 759. Kuma da alamar ba da daɗewa ba, waɗanda cutar ke kashewa za su kai miliyan guda. Jiya Alhamis, ɗan takarar shugaban ƙasar Amurka ƙarƙashin jam'iyyar Democrat Joe Biden ya ce ya kamata kowane ba Amurka ya sanya maski a duk lokacin da ya fita waje daga yanzu zuwa wata uku aƙalla, wanda hakan ke nuna alamar bambancin salon da zai ɗauka kan annobar ta corona saɓanin na shugaba Donald Trump. Ya ƙara da cewa kamata ya yi kowane gwamna ya wajabta sanya maski. Trump, wanda bai cika sanya maski ba, bai nace cewa gwamnoni su wajabta sanya maski ba. A halin da ake ciki kuma, wani kuskuren da aka yi game da rahoton adadin masu ɗauke da cutar ta COVID-19 a jihar California ya sa an rage hakikanin yawan masu ɗauke da cutar da 300 a cewar jami'ai a jihar. Bisa ga matattarar bayanan jaridar New York Times a yau din nan Juma'a, California ce jihar Amurka ta farko inda yawan masu ɗauke da cutar ta COVID-19 suka kai 600, waɗanda suka mutu kuma 11. Kasar Pakistan na shagulgulan zagayowar ranar samun yancin ta a yau din nan Juma'a tare da gangami a fadin kasar. A sakonsa na ranar ta samun yancin kai, shugaba Arif Alvi ya yi amfani da lokacin wajen bayar da tabbaci ga waɗanda ya kira jaruman mutanen yankin Jammu da Kashmir da India ta mamaye ba bisa ka'ida ba, cewa Pakistan a ta bakinsa za ta ci gaba da goyon bayansu a gugurmayar da suke yi, kamar yadda kundin kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya tanada, da India da Pakistan da yana ikirarin mallakar yankin da ake takaddama a kai. A jawabinsa kan wannan ranar, Prime Minister Imran Khan ya ce wannan ranar lokaci ne na yin jinjina ga dukkan 'yan ƙasa waɗanda suka sadaukar da ransu wajen kare kan iyakar ƙasar da kuma aƙidar ta. Har yanzu ana zaman ɗarɗar a Abidjan, cibiyar kasuwancin ƙasar Ivory Coast zuwa yau ɗin nan Juma'a, kwana guda bayan da 'yan sanda suka yi amfani da barkonun tsohuwa wajen tarwatsa wata zanga-zangar da ake yi kan shawarar da shugaba Alassane Ouattara ya yanke ta neman wa'adi na uku wadda ake takaddama a kai. An kashe akalla wani mai zanga-zanga a gundumar Yakugun ta birnin na Abidjan lokacin da 'yan sanda suka fatattaki masu zanga-zangar, waɗanda suka katse hanyoyi ta wajen amfani da tayoyi da katakan da suka cinna mawuta. An yi ta zanga-zanga a nan da can a ƙasar ta Ivory Coast tun bayan da Ouattara ya sanar a makon jiya cewa zai tsaya takara ran 31 ga watan Oktoba, duk kuwa da zarginsa da 'yan adawa ke yi cewa ya saɓa wa ƙayyade wa'adi da aka yi. wata rana kalubalantar dokar da ta kayyade wa'adi zuwa biyu yana mai cewa sabon kundin tsarin mulkin kasar da aka tabbatar a shekara ta 2016 ya kauda duk wani shamakin da ka iya hana shi saki tsayawa takara
to an jima kadan Ibrahim zai saki shigowa da ci gaban labaran duniya kafin nan bari mu kawo muku rahoton mu na farko kamar yadda aka ji a gabatarwar shirin a Bauchi dake arewacin Najeriya wasu ƴan bindiga da ba a san ko su wane ne ba sun bindige wani dan majalisar dokokin jihar mai wakiltar mazabar karamar hukumar DAS Alhaji Musa Mantai Baraza da sanyin safiyar yau Juma'a kuma suka yi awan gaba da matansa biyu da ƴar sabuwar shekara daya gare ka Muhammad Abdul Wahab
kakakin rundunar yan sanda a jihar Bauchi DSP Muhammad Wakil a hirata da shi ta wayar taho ya tabbatar da kowa lamarin da kuma matakan da yan sanda suke dauka dan kamo waɗanda suka aiwatar da aika-aikar
mun kafa da yan sanda mu wala da sanda ko don so sai yin garkuwa da mata su guda biyu da yar sa mai shekara da akwai matar sa Rashida Musa Mantai shekara 40 akwai Rahina Musa Mantai shekara 35 akwai dautarsa a jiran ta Hausa Musa Mantai da shekara 1
hakan
so a cikin bincike mu da muka yi bincike din inda aka wanda ta asa ya faru mun samu empty shells na allegation guda hudu na ya samu nation da wasu recovered a wajen da wanda aka yi ta asa amma da har yanzu da mu jama'a sun ta fada ubasa magani su wanda suke wanda ka asa mun kamo su mun kuma kurfa su ga nan kudu present ne ba wani wanda muka yi arrest
Jami'in watsa labarai na masarautar garin DAS Bala Muhammad Nalado ya mini karin haske kan batun kisan kan.
Eh an kawo yanzu ba an yi jaraba ne za ta kuma kamata kenan.
A cikin gidansa ne aka zo aka kashe shi ne koya ne?
Eh a cikin gidansa ne aka zo aka kashe shi.
An iya sanin wanda suka aikata wannan abu kuwa?
A yanzu dai ba ta wanda suka aikata ba amma dai jama'a suka yi aka kashe batun kokarin su don gane wanda suka yi.
To dama shi yakan zo ya kwana ne a
gida yakan zo wani sa'in yakan zo kwana gida wani sa'in ya kwana Bauchi
so kaman cikin dare ne ko wani lokaci ne abin ya faru haka
eh cikin dare ne wajen karfe da dare
baya da jami'an tsaro ne wanda suke tare da shi
eh to a gaskiya zuwan sa kan wannan zuwan kan ba jami'an tsaro a cikin
sa yaya rayuwarsa ya kasance a DAS ne
a DAS a wata ne za ta zama mutum ne mai kirki wanda yakan ya kamata wanda kowa gaskiya yana yaba yanayin shugabancin sa to duka dai alhamdulillah mu kan a nan yankin karma hukumar da
me ka ji mai martaba sarkin da suke fada dangane da wannan rashi da aka yi
eh gaskiya ne martaba ya nuna bakin cikin sa game da wannan abin da ya faru da kuma shi ma ya kira da jami'an tsaro da su kafa kan cewa sun zaɓi wanda suka yi wannan mummuna aiki
to ya gidansa yake a halin yanzu
a gidansa kamar yadda na gaya tun da fari yanda tsaro ma suna nan a nan gida
wannan shine karin farko da ya samu wannan matsayi na dan majalisa da ke wakiltar karamar hukumar da
na farko kenan majalisa da ko ki ta jar Bauchi
to kamar shekaran sa kana jin ya kai nawa
shekaran sa zai kai muka cewa zai kai dai kamar 60 haka
a gefe guda kuma gwamnatin jihar Bauchi da ma majalisar dokokin jihar sun bayyana kisan dan majalisar a matsayin aikin ta'addanci kuma sun sha alwashin zakulo duk mutanen da suka aiwatar da kisan kuma suka yi kira ga iyalan dan majalisar da su yi hakuri da kuma yi masa addu'ar Allah subhanahu wa ta'ala ya hada shi da rahamarsa Abdul Wahab Muhammad Muda Amurka daga Bauchi a Najeriya
kada dai a sha'afa ana tare da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryen mu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo Facebook da Twitter da Instagram ga Ibrahim Garba da ci gaban labaran duniya
Ma'aikatar Shari'ar Amurka jiya Alhamis ta ce gwamnatin kasar ta wargaza wasu asusun kuɗi da aka saka ya da manhaja na wasu magoya bayan kungiyoyin ta'addanci da dama ciki har da Al-Qaeda da ISIS Ma'aikatar shari'ar ta faɗi a wata takardar bayani cewa wannan ne mafi girma cikin kaman da aka taɓa yi na ɓoyayyun wuraren ajiyar kuɗi masu nasaba da ta'addanci. Ma'aikatar ta shari'a ta ce kaman da aka yi da miliyoyin daloli ya shafi ɓoyayyun asusun kuɗi na manhajar Lataroni wajen 300 da shafukan intanet 4 da shafukan Facebook waɗanda duke da alaƙa da manyan miyagun ayyukan. Attorney General ɗin Amurka William Barr ya faɗi a wata takardar bayani cewa bai kamata wani yayi mamakin yadda miyagun ke amfani da fasahar zamani da kafafen sada zumunta da kuma asusun kuɗi da aka saka ya da manhaja wajen sauƙaƙa miyagun ayyukansu ba. Shugabar kungiyar tarayyar Turai Ursula von der Leyen yau din nan juma'a ta yi kiran da a kakaba ma kasar Belarus takunkumi ganin yadda jami'an tsaronta ke murkushe masu zanga-zangar adawa da shugaba mai mulkin Daniya Alexander Lukashenko. Tarayyar Turai ta bayyana cewa halin da ake ciki a Belarus mai matukar tayar da hankali ne bayan zaben da aka gudanar ranar Lahadi wanda kungiyar ta Tarayyar Turai ta ce ba a yi cikin gaskiya da adalci ba. A halin da ake ciki kuma a yau din nan juma'a hukumomin kasar Belarus sun saki masu zanga-zanga 1,000 da suka kama bayan da kasar ta nuna nadama yayin da kungiyar ta EU ke nazarin yiwuwar kakaba mata takunkumi. A ƙarshe kuma Firaministan Bahamas Dr. Howard Nunes da mataimakin Firaminista Peter Tonquist sun fara keɓe kansu a matsayin kandagarki ganin yadda ofisoshinsu suka yi mu'amala da waɗanda mai yiwuwa suna ɗauke da cutar COVID-19. An rufe cibiyar Chesil Wallace wadda ke kunshe da ofishin Firaministan da kuma wasu ofisoshin gwamnati saboda tsaftacewa da kuma feshin magani. Ma'aikatar lafiyar kasar da gudanar da binciken bin sawu saboda gano irin mu'amalar da ma'aikata da kuma masu kawo ziyara suka yi da wannan gini na rukunin ofisoshi. Kasar ta Bahamas ta ba da rahoton samun masu dauke da cutar ta COVID-19 1,000 da kuma waɗanda cutar ta kashe 15.
Gaida Ibrahim Kalmasi Garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu kawo muku rahoton mu na gaba inda za a je a jamhuriyar Niger. Hukumar yaki da fataucin miyagun kwayoyi ta kama sama da kilogram 100 na tabar wiwi bayan gudanar da bincike a unguwar Bokoki, ɗaya daga cikin unguwanni mafi cinkoson jama'a a birnin Yamai, lamarin da yake nuni da yadda ta'ammali da miyagun kwayoyi ke barazana ga zamantakewar al'umma. Wakilin muryar Amurka a Yamai Suleiman Muni Barma ya aiko mana da ƙarin bayani.
Mutane biyu wa da kanansa ne hukumar yaki da fataucin miyagun kwayoyi ta bayyana a matsayin waɗanda ta kama ɗauke da kilogram 138 na tabar wiwi da aka gabatar da su a yau a gaban manema labarai. Madam Nedama Hadiza na daga cikin mataimakan alkali Procureur de la République.
Wancan gamin duk da muke zuwa kuna gani rezokin akwai 'yan ƙasar Niger, akwai 'yan wata ƙasa ciki, amma yanzu wannan gamin 'yan ƙasarmu kaɗai ne suka kawo ta kuma da suka tashi. Sai da suka canza hanya tunda sun san inda take fitowa kullun daga nan ta fito, amma da suka san hanya da suka sabi ana ta tsare sun sai suka canza hanya a cikin unguwar Bukoki cikin garin Yemi sai ne aka samu kwayar ta, kuma cikin wani zauri aka tafi aka yi rami aka bindiye ta. Kenan kun gani in ba dan dai sun sa kwazo cikin aikin ba abu ne mai wuya face babu wanda bai san ba unguwar Bukoki menene ake yi can unguwar nan, kuma da wuya mutum wanda yake wani lalan aikin in shiga unguwar nan wani ya fito ya ce wane ne kaza ko ba wane ne kaza ba. Su ma'aikatan ga suna tsaye bisa kansu ba su kwana ba su hutawa.
Fataucin miyagun kwayoyi a shekarun baya-bayan nan a nan Niger wani abu ne da ya zama tamkar ana magani kai yana ƙaba, abin da ya sa hukumomi fara tunanin kullo da wasu hanyoyin tunkarar illolin wannan haramtacciyar sana'a.
Ƙasarmu tana wani wuri tsakanin Afirka ta yamma da ta arewa, don kullun in an taso sai an bi ta ƙasarmu ne za a kai ga wani wuri. Ya kamata a lissafa a samu wuri inda za mu samu masu shan kwayar nan mu rinka ajiye su in an kai su gidanka su can ma na ga mu suna hinkari mu suna samun tace ce ne kamata mu samu kaman irin center da ake kaman inda ke da kai lokatarawa da za su bi su a hankali har su samu su hudda musu kwayan nan cikin rayuwar su kafin a huddo su tunda kullum muka kama su suka taho aka yi musu shari'a aka ba su shekara 1 shekara 2 wata 6 wata 5 daga sun huto wata 2 na 3 kana ganin sun komo halin
gudunmuwar jama'a na da matukar muhimmanci a wannan yaki da ya addabi duniya baki daya inji kaptan Jibrilla jami'i a hukumar Okritis
al'umma ne mu ce tambaya ta kama mu ne faske mu dai ba mu yi wannan wayaki in dai ba sun sa mu na hannu ba mu dai ba mu iya faske aka ce hannu ya lalace sai mai shi mu ma ai muna cikin wannan su ma suna da wannan haci yana saman su na su kama mu yaki wanga annobar ta shayayen kwaya da ta shigo faske abu ne da yanzu yana nan ga dauka wani salo ne da in dai ba mun kama bane tare muka yi yakin shi Allah ya kiyaye dai kawai gaba amma hukuma tana nan gaba mu abubuwan da muke yaki da su
wannan shine karo na biyu da ake kama dimbin tabar wiwi a cikin makonni biyu kacal domin a ranar 29 ga watan Yulin jiya ma yan sanda sun gabatar da wasu diloli yan Najeriya da abokan harkar su yan Niger wanda aka kama dauke da kilogram 245 na tabar wiwi Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger
to a gaida Sule Barma To rundunar dakarun kasashen yankin tafkin Chadi ta yi karin bayani dangane da yadda mayakan Boko Haram ke amfani da yara kanana a matsayin sojoji. Wakilinmu a Abuja Hassan Maina Kaina na da karin bayani.
Boko Haram has continued to introduce new strategies in an effort to resuscitate its declining influence in the Chad Basin.
Kakakin rundunar dakarun kasashen yankin tafkin Chadi kenan, Kanar Timothy Antiga ke mani karin bayani dangane da sabbin dabaru da kungiyar Boko Haram ke ci gaba da dauka a kokarinta na farfado da tasirinta da hali yanzu ke gushewa a yankin na tafkin Chadi. Daya daga cikin sabbin dabarun shine dauka kananan yara a matsayin sojoji bayanan sirri da aka tattala ne suka hakake hakan kana wasu daidaikun mutane ma da kungiyoyi suka tabbatar da haka
dressed in military tatties and holding assault rifles in a video released during the Salah celebration
Kanar Timothy Antiga yace su ma ɗan Boko Haram din sun nuna haka yace Boko Haram da kansu su ma sun tabbatar da hakan yayin da suka wallafa hotunan irin waɗannan yara kananan sojoji a ranar sallah da ta gabata rike da banyan bindigogi daukar yara kanana aikin soji wani sabon salon rashin imani ne da Boko Haram ta kullo da shi duba da a baya sun yi ta sace yara mata yan kanana yan makaranta cin zarafin mata da kuma kisan ba gaira ba da neni ga wadanda ba su san hawa ba balle sauka
sexual enslavement of women and a mass murder and decapitation of innocent civilians
rundunar dakarun kasashen yankin tafkin Chadin tace sanya yara kanana aikin soji da Boko Haram ke yi a halin yanzu ya biyo bayan irin yadda aka daidaita su ne da hakan takkami a kansu na ta yin saranda a daruruwan su ga dakarun na tafkin Chadi da kuma ya rage musu yawa matuka dakarun na tafkin Chadi suka ce yarjejeniyar majalisar dinkin duniya ta hana sa yara aikin soji ko ma rike makami a don haka su a nasu bangaren za su yi duk iya kokarin su domin ganin kawo karshen wannan kungiya tuni dai wannan ya fara jan hankalin masu rajin kare haƙƙin yara kanana irin su Halima Baba Ahmed
gaskiya wannan babban kalubale ne ma al'umma duka gaba daya saboda hidima na yara abu ne wanda duk mai hankali da tunani in aka ce karamin yaro ana bashi makami ya rike ko kuma ana sa shi yana aikata ta'addanci to abin ya wuce duk matsayin yadda ake tunani saboda abu ne wanda rayuwar yara ne gaba daya na duniya to a walakanta shi ko aka walakanta shi ko kuma ana so a kirkiro musu wasu dabi'u wanda shekarun yaran suka girma suka kai wani lokaci to abinda da mu gani kuma akai sai dai Allah ya gyara mana
to shin yanzu ko menene abin yi kokarare kan halayyar bil'adama Professor Muhammad Tukur Baba ya ce akwai mafita
a kasashe da yawa an dade irin wannan masu cikin jinkuru da sauran su suna amfani da yara kanana ita kuma majalisar dinkin duniya ta dade da cewa lalle wannan ya an karanta shi in ka tuna Charles Kelo yayi a yakin Liberia an yi a yakin Sierra Leone an yi kuma Joseph Kony yayi a Uganda yanzu kamar me ya kamata a yi a jawo hankalin iyaye ga abin da yake faruwa abubuwan da suna yawo ba kula dole a hukunta iyayen
Hassan Maina Kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria
to a gaida Hassan Maina Kaina kada a manta wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16-25 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 baya ga haka ko da yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu kuma ga shirin mu na gaba
jama'a barkamu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka duniyar Amurka wannan mako zai dubi ne kan tsokacin da masu fashin baki ke ci gaba da yi dangane da zaɓin Kamala Harris da Joe Biden yi a matsayin abokin tafiyarsa a zaben watan Nuwamba sannan zamu dubi kan aikin da hukumar da ke da alhakin kayyata birnin Washington DC ta saka a gaba da tsaron rayuwar babban birnin na Amurka sunana Mahmud Lalu ne farkon makon nan ne dan takarar da ake kyautar zancen shi zai tsayawa jam'iyyar Democrat ta karar shugaban kasa a Amurka Joe Biden ya zabi Kamala Harris a matsayin abokin tafiyarsa a yankunan sa na neman kujerar shugaban Amurka wannan zabi dai ya samu karbuwa kusan daukacin bangaren ɗan Democrat kamar yadda rahotanni suka nuna sai dai masu fashin baki na ci gaba da bayyana ra'ayi mabambanta inda yayin da wasu ke cewa Joe Biden yayi zabin timin dare wasu ko cewa suke ya tsinci dami a kala Patrick Basham mai fashin baki ne a cibiyar da ke nazari kan harkokin demokradiyya ya yi tsokacin sa ta Skype inda ya nuna cewa ya Republican ko dar ba su ji ba ya ce kwamitin yakin neman zaben Trump ba za su yi kasa a gwiwa ba suna da kudin da duk wani abu da ake bukata na ruguza wannan zabi da aka yi to sai dai ra'ayin mai fashin baki Jared Leopold na cibiyar Evergreen Mission ya sha bamban da na Patrick kamar da ya bayyana a wannan hirar da aka yi da shi ta Skype ya ce ina ga wannan zaɓi ne mai kyau Biden ya yi yanzu ya rage masa ne ya yi yakin neman zaɓe mai tsafta Kamala Harris sanannu ya ce kuma amintacciya ce to masu iya magana dai kan ce ba a sanin macicu sai miya ta ƙari kuma nan da watan Nuwamba ne za a yi wannan zaben na shugaban Amurka inda shugaba Trump da mataimakinsa Mike Pence za su nemi a zabe su a wa'adi na biyu to yanzu kuma bari mu tsinduma cikin batun raya ko kayyata birnin Washington fadar gwamnatin tarayyar Amurka Washington birni ne katafare mai cike da gine-gine masu dimbin tarihi akwai hukuma ta musamman da fadar shugaban kasa ke nada shugabanta wacce aka kafa ta da amincewar majalisar dokokin kasar a shekarar 1910 wacce har ila yau aikin ta shine duk wani gini ko wani aikin kayyata birnin da za a yi sai ya bi ta hannun wannan hukuma Thomas Luke jami'i ne a wannan hukuma da ake kira Commission of Fine Arts a Turanci.
The idea was to really lift the image of the city as an important international.
Yace dabaran ita ce a fito da kyawun birnin a matsayin na babban birnin Amurka da ke da muhimmanci. Saboda kuma a fito da matafasa ta yadda kyawun birnin zai fito
ƙarfi.
Ita dai wannan hukuma ta kan kuma ba da shawara kan yadda za a fitar da zannan birnin na Washington. Tare da jan hankalin hukumomi kan muhimman wurare ko gine-gine waɗanda za a rika sakawa a jikin abubuwan karrama mutane ko kuɗaɗen kwandala ɗaya daga cikin muhimman ayyukan da aka sa a gaba a birnin shine sabuwar katangar da ake kokarin fitarwa a fadar gwamnatin Amurka ta White House wacce ake gab da saka ta
basically almost doubling the size of the fence and get it
jami'in hukumar Thomas Kenan yake cewa takamaiman abin da muke yi shine a ninka girman katangar a kuma kara mata karfi saboda haka ana kokari ne a karfafa kowanne fannin ta
tun dai bayan harin ta'addancin da aka kawo Amurka a shekarar 2001 aka ƙara tsaurara matakan tsaro ta ko'ina. Yace kokarin da muke shine mu nuna kamar katangar bata nan a zahiri, saboda kada abin yayi kamar mutum zai shiga wani wuri ne da za a tare shi. Kokarin da muke shi ne mu ga cewa mun bada fuska da ke nuna ana neman makabin da zo mutum cikin
mutunci.
Titin Pennsylvania Avenue da ke gaban fadar ta White House yakan kasance titi mai cike da jama'a, bisa dalili na tsaro aka rufe shi a shekarar 1975. Hukumar da ke kula da ayyukan ƙayata birnin na Washington ce ta ɗauki ragamar inganta kyawun titin. A ɗakin tarihin da ake kira Lincoln Memorial, akwai 'yar fadama da aka samar wacce masu ziyara kan je domin yin kallo ko shakatawa. Daga cikin sauran ayyukan da a yanzu suke gaban wannan hukuma, akwai batun ƙayata makamashin hasken rana da ƙara inganta magudanar ruwa domin kaucewa ambaliyar ruwa idan aka yi ruwan sama mai ƙarfi. Amma abu mafi muhimmanci da hukumar ta fi mai da hankali a kai shi ne sa ido domin ganin ɗorewar kyawun fuskar birnin na Washington, gudun kada allurarsa ya kushe. Masu rare da aka ne kuma kawo ƙarshen shirin duniyar Amurka na wannan mako sai kuma nusko idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Dora da Julie Lazarus Gresham suka taimaka wajen haɗa wannan shiri. Ni Muhammad Lalo nake cewa mutara wani mako idan Allah ya kai mu.
Mahmud Lalo da wannan shiri nasa. Yanzu kuma bari mu kawo muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aiko mana ta email.
Sakonmu na farko a yau ya ce daga Ado Salati Goma ga Annabi Rajau ya ce, da a ce gwamnan jihar Borno zai iya arawa sauran gwamnonin Najeriya irin halin shi ko da na shekara guda ne, a gaskiya da talakan Najeriya zai sake barci da fargaban 'yan ta'adda ba. Sai kuma sakon haɗin gwiwa daga Abubakar Lawal gidan ɗan maye mamman direba gidan Gambo da Alhaji Ɗanlami Jangaba gaba ɗaya suka ce ya kamata gwamnan Aminu Bello Masari da 'yan majalisun dokokin jihar Katsina ku tashi haikan wajen samar da matakan tsaro da za su kare lafiyar jama'a da dukiyoyinsu, saboda a yanzu haka babu waɗanda suke sharholiyarsu da cin karensu babu baka a wannan jiha tamu da Katsina kamar 'yan kidnappers da ɓarayin shanu. Sakonmu na gaba na haɗin gwiwa ne daga Jamila da Fatin Ado Salati Goma ga Annabi Rijo suka ce, VOA Hausa baiwa gwamnonin arewa maso gabashin Najeriya damar sayan makamai da gwamnatin Najeriya ke son yi don magance matsalar tsaro a ƙasar. Tamkar yiwa rashin tsaron Najeriya lasisi ne, domin babu shakka suna iya fakewa da wannan damar su kama harbin ɗan uwansu a ɓoye. Shiga kafafen labarai ta ce jami'an tsaro sun kashe 'yan bindiga kaza a jihar kaza. Gaskiya wannan ba haguwar dabara ba ta yi ba a canza wata. Sai sakon Usaini Abba Damban jihar Bauchi ya ce, al'ummar kasar Niger, zaɓi yana gare ku da fatan za ku yi duba na tsanaki wajen zaɓawa kasar ku shugaba na gari. Sakonmu na ƙarshe a yau ya fito daga Isa Lawal Girgir magajin garin Girgir a jihar Yobe ya ce, matakin bada bashi ga manoma ba tare da kuɗin ruwa ba da babban bankin Najeriya CBN ta ɗauka abin ayaba ne matuƙa, domin zai baiwa manoma musulmai damar cin gajiyar shirin.
Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai a taƙaice.
Yanzu waɗanda suka kamu da cutar COVID-19 a duniya sun zarce miliyan 20 waɗanda cutar ta kashe kuma sun fi 759, kuma da alamar ba da daɗewa ba waɗanda cutar ke kashewa za su kai miliyan guda. Ƙasar Pakistan na shigulgulan zagayowar ranar samun 'yancinta a yau ɗinnan juma'a tare da gangami a faɗin ƙasar. A saƙonsa na ranar ta samun 'yancin kai, shugaba Arif Alvi ya yi amfani da lokacin wajen bayar da tabbaci ga waɗanda ya kira jaruman mutanen yankin Jammu da Kashmir da Indiya ta mamaye ba bisa ƙa'ida ba, cewa Pakistan a tabakinsa za ta ci gaba da goyon bayansu a gugurmayar da suke yi kamar yadda kundin kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya tanada, da Indiya da Pakistan da yana ikirarin mallakar yankin da ake takaddama a kai. Har yanzu ana zaman daddar a Abidjan cibiyar kasuwancin kasar Abirkoz zuwa yau dinnan jama'a kwana guda bayan da yan sanda suka yi amfani da barkonon tsohuwa wajen tarwatsa wata zanga-zangar da ake yi kan shawarar da shugaba Alassane Ouattara ya yanke ta neman wa'adi na uku wadda ake takaddama akai. An kashe akalla wani mai zanga-zanga a gundumar Yakugun ta birnin na Abidjan lokacin da yan sanda suka fitattaki masu zanga-zangar.
Masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci. Amma idan Allah ya kai mu shirinmu na dare, wato 9:30 agogon Najeriya da Niger, wanda ya daidai da ƙarfe 8:30 agogon GMT da Ghana, za ku ji mu ɗauke da wasu rahotannin. Yanzu a madadin Ibrahim Ka'almasi Garba da ya tayani gabatar da shirin, da Julie Lazarus Gresham wacce ta hada shirin kuma ta bada umarni, da ma injiniyan mu na yau Aisha Tusila ce ke muku fatan alheri. Bisalam.